أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الخميس فدو جوتا شعبان أكنيبو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دجا مكة زوا مدينة جبود الري هدو دا أربعين دا هدو wanda yake daidai da 23 ga wata na biyu miladiya ta 2022. Domin ci gaba da karatun mu na littafin wato Umdatul Ahkam wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi, da wannan shine darasin mu na 38 a cikin wannan littafi. Darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisin Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta, take cewa lamma takan nabi sallallahu alaihi wa sallama zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ardi habasha yuqalu laha mariyatu wa kanat ummu salma wa ummu habiba radiyallahu anhuma atata ardi habasha fa zakarata min husniha wa tasawira fiha fa rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wa sallama وقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. wanda wannan hadisin mun ga wasu daga cikin bayanai da suke cikin shi, wanda malam ya kawo shi don ya nuna mana wato haramcin gini a wajen kabari ko haramcin gini a makabarta. Misali, ga zaman to kabari ne aka yi shi a ce a gina ko a mai da wannan wajen masallaci ko kuma a gina shi, wannan haramun ne kamar yadda bayani ya gabata. Haka kuma da cewa masu yin wannan abun su ne wato lalatattun mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulaiki shirarul khalqi indallah, wanda suke yin wannan suna gina wato kabari. Kamar yadda ya bada labari yake cewa shine idan mutane ne wanda idza mata fihim rajulun salihun, idan wani mutum managarci ya mutu a cikin su, sai su mai da wato kabarin nashi masjida, wato wajen sallah. Wajen sallah, saboda masjid ana duk inda ake yin sallah ana daukan shi cewa masjid, ana kiran shi da masjid. Kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam can cikin hadisi yake cewa waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, an sanya mini ƙasa ta zamanto wuri ne na yin sallah, wa tuhura kuma wato sarkakakka ce ta cewa mutum wanda bai da arwala zai iya bugan ƙasa yayin taimama. Kenan duk inda ya zamanto ana sallah ana cema wannan wajen masjid. Kenan su idan mutum managarci ya mutu a wajen su, kamar yadda bayani ya gabata, eh su dauki wannan wurin da ya mutu sai ya zamanto suna yin sallah a wannan wajen kabarin nan dashi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan masu yin irin wannan su ne mafi lalatattun mutane wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan mun gani kanisa shine bayani akan wato wurin coci inda suke bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ke za a ce yanzu dai ta kanisa ai ba bauta ba suke, waƙe-waƙensu suke da wasu abubuwa, idan ka je ladi zaka gani kawai waƙe-waƙe ne suke wato da wasu abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Ardi Habasha shine Habasha, kuma ita wannan kanisa saboda kyawun da take da adan da take da, shi yasa ake ce mata Mariyatu, wato saboda matsananin wato kyawun wato da take da. Kina wannan hadisin bayani ya gabata wato a kan shi cewa haramun ne a yi gini akan kabari. Haka kuma wato abin da ya shahi wato mafi tsananta mafi lalacewa mutane su ne wanda suke aikata wannan wato aikin. Akwai mas'ala guda wadda take cikin wannan hadisin, wadda ita ce mas'ala inda ya ce summa sawwaru fihi tilka suwar, wato cewa an rata surori wanda ake laka ake lakawa sawa'un ta mutanen managarta wanda suka mutu nasu ko kuma surorin wasu salihan bayi shi yasa malamai akwai mas'ala ta addini kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsina ma musawirin masu yin hoto to sai malamai suka zo da mas'alar hoto daukan hoto sali ya dauki hoto la siya ma irin lokacin mu wannan lokacin da ke da kai wato abin da ya shahi salula ake daukan hotuna to shin wannan hoton zai shiga karkashin wato wannan la'anta ko kuma wato ba zai shiga ba malamai sun samu sabani wasu malamai suka ta yakan cewa gabaki daya abin da ya shahi hoto kawai haramun ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi al'ana Allahul musawwirin Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci ya tsine ma masu yin hoto wanda kuma wanda yake yin hoto yana yin kwaikwayo ne da abin da ya shahi wato halitta Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma malamai suka ce a babu lahi kana iya kai la sai ma abin da ya shahi wato photograph inna wasu kuma suka ce a idan ya zamanto hoto ne wanda yake da inuwa shine haram amma wanda bai da inuwa ba haramun ba to amma magana wadda tafi karfi shine abin da ya shahi hoto mutun ya nisance shi hoto in ba na darura ba in ba na darura ba shine misali ko abin da ya shahi carte d'identité ko kuma passport ko kuma wani abu wanda la mahalata sai da hoto za a gane wa ne idan wannan shine babu matsala saboda darura mutun yana iya amma dai a ce kawai haka nan kai ne kullun ka dauki salula salfi ka dauki salula salfi kai kaza kai kaza ba amfanin komai ba zai ma wanda musiba ce ta shigo babu inda bata shiga ba musiba ce ba inda bata shiga ba musiba hoto sawa'un gidan malamai sawa'un gidan kowaye da waye ba wanda zai ce ma gidan shi ko kuma a salula shi bai da wani hoto baka sani ba ma in dai kana da WhatsApp kai sai ka ga hoto ya shigo ba wanda mun sani irin hadarin hoto wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gani Aisha ta laka wani kilishi na hoto yace ta janye mishi wannan abu saboda yana dauke mishi hankali a wajen sallah wani lokaci yace mata ko mala'ikun rahama bussu shiga gidan da ke da kai hoto to yanzu wani zaka gani a gidan shi zai dauki hoton shi ya rataya kaga ka nisanta mala'ikun rahama daga gidanka gidan da ke da kai hoto da kare mala'ikun rahama bussu shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yasa mas'ala ta hoto abu ne abinda mutun yani ya nisance shi shi yafi ka nisance shi yafi in ba na darura ba kada ya zamanto kawai daga an zo kawai a dauki hoto malamai suka ce yana tsananta daukan hoto kuma akan wanda suke salihai bayi managarta sawa'un malamai ko kuma wasu wanda suke salihan bayi saboda mi saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu labarin irin su Lata da Uzza da Manata ai mutane ne na kirki menene ya zo mushkilar da aka samu bayan sun mutu sai mutuwar ta su ita zo kamar lokaci guda kusan lokaci guda duka suka mutu sai al'umma wannan saboda malaman su ne suna jin kimar su suka shiga wani hali da irin rashi da suka samu na wannan malaman nasu sai zamanto mi ne sai shedan ya raya musu cewa su yi zanen su zana hotunan su su zo su ara su rata ya dan su ringa tunansu bancin mu lokaci ya wuce shedan kuma yazo ya raya ma wanda suka zo bayan su cewa ai wannan managatan da kuka gani kakanninku sun dauki hotunan su suna lakawa to su ne suke bauta ma ada ba Allah ba kaga karshe mi akai shedan he kawar da su ya maido su suke bautar wasu ba Allah subhanahu wataala to wannan sha'anin hoto kenan wanda kuma idan ka duba hatta almu yanzu wannan abin tana faruwa bari tana ka ce a wancan zamanin ai hoto ne kaza da kaza na zane ko kuma wani abu to mu yanzu gashi nan hoto na salula ake dauka hoto na photograph ake dauka ka gani mutane yanda suke bauta ma wannan hoton a dauki hoton wani waya zo a rata ya sha kofar gida ko a rata ya sha abu jikin abin hawa ko a rata ya shi wai a jikin mota a laka shi wai tsautsayi zai kare maka yanzu mutun nawa ka gani a motar shi ya dauki hoton shehu wannan inyas ya dora a motar shi ko kuma ya zo ya dora shi akan babirin shi ko kuma a gidan shi yana kudirin cewa wannan shi zai kare shi kaga wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala kadai ya tantanta ka zo ka ba ma wani ba wani bawa na Allah wanda wannan bawa na Allah shi ma ta kanshi yake barantana kai kace kuma wai shi zai kare ka kinan kaga me ya kai mutane suka yi wannan kuma dalilin hoto ne hoton ne an ce musu an ji wani an zo an raya an ce wai shehu ne mun ji shehun ya dauka shehu ne waye ba shehu ba inda yana tsoron Allah waliyin Allah Allah ne ya ce ala inna awliya Allah ila inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun dukkan mutumin da yi imani da Allah yana tsoron Allah subhanahu wataala yana kare dokokin Allah subhanahu wataala to wannan waliyin Allah ne shi yasa Allah a cikin hadisul qudsi yake cewa man hadali waliyan faqad azantuhu bil harb to kai la Allah wanda kake kiran ma kake ganin wai wali ne bai kai ba ma matsayin ka kai wani na kusan ka wanda yake wali yanzu inda wali yana bayyana a ce ko wani haske yake bayyana ko menene malamai suka ce garin Madina inda annabi yake ai ba a saba hutuloli ba a saba hutula hasken annabi kadai ba he haske ba garin gaba daya barantana irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka abu ne na da'awa abu ne na in ya tabbata haka nan in ma to bai halatta ya zaman to ka dauki hoton wannan garin gaba bauta ma ko na wane ne kuma yana daga cikin manyan shirka kuma gashi abubuwa kana gani za a gwada ma wani hoto an zo an yi desan inshi wa wani ya zo yana mushi sujada nawa ka gani wani ya zo yana mushi sujada wani ya rataya shi wani zai fadi ya kirayi sunan shi to kaga dukkan wannan me ya kai shi hoto kidan hatta a wannan lokacin akwai hatta da wannan lokacin akwai ban manta ba hatta nan kusa Sheikh Jafar Mahmud Adam da mutane sun zo suna huddo hoton shi ana yin irin wannan in takardan nan talakawa plastification plaster in nan talaka malamai suka tashi tsiye suka hana suka ce kawai wanda ya kara huddo plaster in wannan da hoton Malam Jafar saboda me wannan zai kai la'alla kai in ka sani bawan Allah ne wani ka san shi ko lokacin da ya mutu ka sani wanda za su zo bayan suka gani yanda kowa yake dauka yana laka karshe mi zai sai a bar bauta Allah a koma bauta mishi kamar yanda su wa'ancin suka ma wato mutanen su salata su uzza su manata to sharrin abin da ya shahi wato kenan yana tsananta akan abin da ya shahi malamai shi yasa malamai suka ce abin da yafi shine ka nisance shi ba dole bane he kai hoto yanzu ka gani wani Allahu musta'an hotunan shi kadai sun yi dubu duk yanda za a yi baka hudu ba hoton nan a zama ɗaya ka kalle su to in ka kalla ma wai waye ka kalla to je gindin mudubi ka kalli kanka abubuwa ne dai wanda kawai shedan ya riga ya zayyana mana kuma duniyar da ta zo mana da fitintunu irin su sai zaman to Allah subhanahu wataala ya jarabce mu da irin wannan abu sai dai mutum yayi kokari iya gurgurdo ya kare kanshi in dai ba wani abu ba la mahalata na dole sai an yi yanda tsari na duniya yake tahiya a yanzu misali irin na kartidan ce ko kuma passport ko kuma wani abu wanda dole ana bukata a tabbatar da cewa kai in kai ne saboda duniya ta cika da kowanne irin mutum da kowanne akwai kenan wannan malamai suka ce babu laifi amma kawai na haka ana zauna kai daga an jima kai selfie ka daga nan wannan bai dacewa Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace sun masawwaru fihi tilka suwar ulaika shirarul khalqi inda Allah azza wa jalla zan mu tashi kenan hadisi na gaba malai yake cewa wa ana Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا wato Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hodi a rishin lahiya shi ta karshe wanda bai tashi ba daga wannan rishin lahiya Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwar shi yake cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma yahudawa da nasarawa ko kuma la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma yahudawa da nasarawa ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan wato annabawan su wato sun dauki wajen wannan wajen abin wajen sallah suna zuwa gindin kabarin annabawan su da suka huce wato suna yin sallah kenan wannan hadisin shi ma yana mana shige da hadisin da ya gabata Aisha take cewa walaula zalika in ba dan ba wannan tace la ubri zakaburuhu sallallahu alaihi wa sallama ghaira annahu khushiya an yattakhiza masjida aida an huddo kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma menene dalilin da yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron kada ya zamanto an dauki kabarin shi ya zamanto wurin sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake roƙon Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahumma la taj'al qadari wathanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabarina wani wuri ne wani gumki irin gumakan ko kuma wani abun bauta ne wanda ba na gaskiya ba mutane wanda suke dauka suna bautawa Allah shi yasa Allah ya karba mishi addu'a aka binne shi a gidan shi inda ya rasu saboda dukkan annabawa inda suka rasu anan ake binne su ya rasu a gidan shi ɗakin Aisha anan aka binne shi kamar yanda mun yi bayani wancan satin ko wancan darasin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan shi aka binne shi ba a masallaci ba tunda gidan shi yana cikin masallaci da aka binne shi a gidan shi lokaci yayi lokaci sai ya zamanto ana buƙatar wasa a masallaci sai ya zamanto an gina wato gidan nashi gabaki ɗaya aka kewaye aka mishi katanga uku sannan malamai suka ce katangan ma ya aka yi ta ba wai haka ba aka yi ta sak an yi ta ne triangle in aka yi triangle nan aka yi ta a karkace kuma sai a ƙara sabawa daga can a yi wata triangle nan ma a yi wata triangle ya zamanto yanda baka iya bace ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da aka yi wannan guda uku sai aka yi kuma kadanga ƙarhi aka kewaye ka duka gidan nashi duka gidan inda shi ya mutu aka binne shi da Abubakar da Umar duka aka binne su duka ne aka kewaye da wannan katanga uku da kuma katanga ta ƙarhi aka kewaye shi yasa sai ya zamanto yayi tukum in ya so sai aka ƙara masallaci daga nan aka ƙara kenan ba a cikin masallaci ba aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk mutumin da aka binne shi a wurin a masallaci malamai suka ce in dai an samu dama musulmi sun samu dama wurin nan za su dauke shi ko wajen da za su ringa yin sallah to wajibi ne su tono shi su je su kai shi makabarta misali nan masallaci ne aka zo aka binne wani to wannan bai halatta ya zamanto an yi sallah a wannan masallacin sai an tone kabarin nan an kai shi makabarta in kuma wajen da kabari ma bai halatta ma a zo a fara ginin masallacin idan a samu wani waje can aje a gina saboda haramun ne sallah a abin da ya shahi wato masallaci ko inda ya shahi kabari inda ke da kai masallacin da ke da kai kabari amma ka duba kaga yanzu irin wasu masallataiya kaga za a gwado gashi nan wai masallaci ne wai da kabarin wani wai shehu wani ne an binne shi wai a cikin masallacin kaga na farko ma sun cuce shi wanda suka binne shi in kuma daman ya san sare nan za a binne shi bai hana ba kaga wannan shi ma kanshi yana da laifin wato sai ya zamanto abin da yayi da niyyar shi saboda ga makabarta inda ake binne musulmi inda kowa in yaje zai maka addu'a kai ne ho kake bukata addu'a ho ba mutane ba wanda ya mutu wallahi shi yake bukata addu'a ba wanda yake rayuwa yazo ya ringa roƙan ka wai ka ringa ka bashi wani abu kwanan nan naga wata bidiyo wani yazo wai gindin kabari yana shehu ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu kaza da Hausa wallahi da mutane daga baya suna amin 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 to ka gani wannan ai tabiya ta kai tabiya shirka karara abinda da he kana tunanin ko kuma a wani waje can ake yi yanzu abinda ya shahi salula da abinda ya shahi kamera tana kawo maka abinda da kai baka taba gani ba ko kuma labari kake ji ka ganshi karara ya faru gashi an dauka an yi arrest wallahi sai dai Allah subhanahu wataala ya kare, Allah kare mana imanin mu gabaki daya. Shi yasa Allah ya karba ma Annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a shi ya zamanto ya kare shi daga wannan in mutane su zamanto suna kasaje su dauki kabarin shi su ringa bauta mashi. Muka ce da a ce Annabi da ya ba addu'an nan Allah yanzu baka san baya za a yi da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da baka san baya ne wani irin abu ne ba a yi ba saboda kowa ya je. Shi yasa an gana so ka gani wato bid'o'i kala-kalan bid'a sai a Makka ko a Madina ta musulmai, bi ma'ana ba ina nihin mutanen da suke can ba, a wai in kake can saboda wuri ne wanda duk wani musulmi yanda yake kiran kanshi musulmi zai je, sawa'un ko haji ko umara, zai je ko masallacin Annabi. To zaka ga wannan da irin bid'a shi, zaka ga wancan da irin bid'a shi, ko kuma a zo ana dawafi ka ji wani yanda yake yi, wani in sun kwaso group suna wata waka waka shi addu'a ce suke, wasu suna yin kaza, wani yana yin kaza gindin Ka'aba, wani yana yin kaza, kowa da irin bid'a shi. Ka gani al'umma suna cikin wato abin da ya shahi bid'a da hadari da abin da wato addini bai karantar ba wato da shi. Sai dai Allah subhanahu wataala ya kara kare mu ya tabbatar da mu akan abin da ya shahi sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan nan Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a mutuwar shi wanda bai tashi ba yake cewa Allah subhanahu wataala ya tsine ma Yahudawa da Nasarawa sun dauki kaburburan wato annabawan su wato masallatayya. Cikin hadisin nan kenan zan mu gani karara haramcin wato ginin masallaci a wajen inda ke da kai kabari, haramun ne ya zamanto ayi wato a zamanto an yi masallaci inda ke da kai kabari ko kuma wato makabarta, wanda akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan abin da ayi sallah akan abin da ya shahi wato makabarta. Haka kuma malamai suka ce idan ya zamanto masallacin an kawo kabari kamar yadda muka ce to wajibi ne ya zamanto an roshe wato wannan kabarin an kai shi makabarta, in kuma asalin masallacin ne aka gina shi a makabarta to masallacin za a bige, kenan wannan masallacin bai halatta ya zamanto wato an yi wato sallah a cikin shi. Kuma gina masallaci a inda ke da kai kabari bid'a ce wanda take haramun ne, bai halatta ya zamanto musulmi wato sun zamanto sun yi saboda irin tsoratarwa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama wato da suka mana nuni wato akan wannan. Sannan sawa'un kabarin Annabi ne ko kuma kabarin wato wani mutum ne dukkan ya halata, tunda nan ta ittakhazu qubur anbiya'ihim, to ba he na annabawa ba kadai, koda na wani ne wanda ba annabi ba wato bai halatta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya addu'a kamar yanda yake Allahumma la taj'al qabri eidan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mashi wato wannan addu'a. Hadisi na gaba malai yake cewa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya. Wato wannan hadisi shi ma daga Abdullah ibn Mas'ud, yadda Allah ta tabbata a gare shi, malai ya kawo mana shi cikin littafin wannan wanda yake ahkamul janaiz, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa minna baya tare da mu baya cikin mu man darabal hududa, mutumin da yazo wato wata musiba ta mutuwa ta same shi ya samu hukuncin shi yake ta mari saboda musiba ta same shi ko yake ta bugan jikin shi duka dauka. Misali za a samu wani saboda musiba ta mutuwa ta same shi kaji yana ta bugan wato jikin shi yana ya mutu ya lalace. Mun gani a hadisin wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan as-saliqa da al-haliqa da ash-shaqa, irin da'awa ta jahiliya abu na maguzanci wanda musulunci ya kore a samu mutun ya ringa yin shi. Annabi yace baya da tare da mu baya cikin mu, yace wa shaqqa juyuba, haka kuma ya kikkita abin da ya shahi tufafin shi kamar yadda muka gani can hadisin da ya gabata, irin mata ko kuma maza wanda suke ciccire tufarsu idan an musu rasuwa, yace wada'a bi da'awatil jahiliya ko wada'a bi da'awal jahiliya, yayi ikirari yayi da'awa da abubuwan da a jahiliya ne ake yin su. Wato Annabi ya barranta, yayi barram da mai irin wannan aiki na jahiliya. Idan aka maka mutuwa abinda zaka yi shine kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajibni fi musibati wa khlufni khairan minha, sannan kuma ka zamanto ka roƙa ma mamacin gafara ka roƙa mishi cewa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi, Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi wato akan wato bada amsa ta daidai. Ina wannan hadisin kamar yanda wancan hadisin ya gabata yana mana nuni akan haramcin wannan abubuwa wanda suke wato ayyuka ne na jahiliya wanda bai halatta a same ka mutum musulmi, wato kana kiran kanka musulmi a same ka kana aikata wannan aiki. Hatta da kuka hawaye ne aka ce ba laifi kai saboda tausayi na ammaka rasuwa, amma kuka na wannan ihu kai ta ihu kai ta ihu. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun wuce da hadisi da yazo ya ga wata mata tana ta ihu tana ta kuka a gindin kabarin danta, yace mata ki ji tsoron Allah ki dau hakuri. Tace mishi ilaika anni fa innahu fa innaka lam tusib bi musibati, tace ka rabu da ni saboda kai baka musiba ta bata sayo bata faru ba akan ka. Sai can Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce mata annabi ne taji take cewa a ta hakura, annabi ya ce mata mi innamal sabru inda sabratul ula, ai hakuri yana karo na farko bugu na farko wato lokacin wato ka dau hakuri akan abin da ya same ka da shine zakka samu lada. Idan aka maka mutuwa ka dau hakuri kasancewa wannan Allah ne ya jarabce ka, to zakka samu lada a wajen wato Allah subhanahu wataala. Kina wannan hadisin shi ma yazo yi mana bayani kamar yanda wato wancan hadisin yazo. Hadisi na gaba mallan yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qiratun ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد. وتوانا حديث رواية دا أبي هريرة يبدأ الله تتبتا أغري شيكي تيوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من شهد الجنازة دكا متمن دا يحلرتي واتو جنائزة. Misali mutum ya mutu kaje ka halarci ayi mishi janaiza ayi mishi sallah, yace hatta yusalla alaiha ha aka yi mishi sallah wannan tare da kai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu qiratun, to yana da lada ko qirati guda. Wa man shahidaha, wanda kuma yaje ya sallace ta kuma ya ci gaba aka tahi aka binne ta da shi hatta tudufan ha aka binne wannan gawa da shi, annabi yace falahu qiratani, yana da wato qirati guda biyu. Sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama menene qiratun wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu yace kwatankwacin wannan duwatsu wanda suke manya, yace karamin su shine kwatankwacin dutsun uhud, karamin lada na qirati shine kwatankwacin dutsun uhud, wanda dutsun uhud tsawon shi shi kadai ya kai wajen kilo 7 tsawon shi kadai banda yaunin shi. To kai dutsin Uhud wanda kai ko dutsin karkara nan aka ce lada kana da shi irin wannan, ai ba karamin lada bane, to baranta na dutsin Uhud ko kace dutsin garin mallam wannan kinan lada ne babba. Wannan hadisin ya zo dan ya mana nuni akan abin da ya shahi falalabbin gawa aje abin ne ta da kuma falalar salla wato ayima gawa salla. Kullum muna cewa idan abin da ya shahi jana'iza a irin wuraren mu zaka gani wani wai tsoran gawa yake, in aka huddo ta yanda ka sanya bace ba yanda zai, to mutun ne ya rasu ba abin da zai maka, ya rasu ne kawai ya rasu, ran shi ne babu. Kana iya kaje ka wanke shi a ce kai zaka yi wankin gawa ka shigo kai kadai ka wanke ko da daddare ne ko ka kwana ma da shi duka babu wani abu, kamar yanda zaka kwana da abokinka aka zaka kwana da shi, in ma cikin gagan barci ka dora mishi kafa duka ba wani abu bane, ba tashi ba zai yi ya rike ka ko kuma kutai. To amma mun sama kanmu wani tsoro ko kuma wani abu wato makamancin haka, wani abu makamancin haka zaka ga an zo gawa ana kaffa, amma yanzu dai an bar wannan abu wannan tunda ɗan kananan yara ma zaka gansu wato suna tayya makabarta. Da an zo makabarta a da an aka zo makabarta irin abubuwa na jahiliya gaugawa ma kuke kuce kuna ta bismillah, baka iya kana ta bismillah da wani miye ka zo ku wuce a ce wa baka nuna makabarta ka ce ga makabarta, in ka nuna ya ka cici da yatsotsin ka so duka goma wani wai ka cici da yatsotsin ka, kaga wasu abubuwa shedan ne kawai yake zawa yayi muku wani wahayi sai zaman to a dauki abin har a zo a kashi a sashi cikin ibada. To gawa idan aka zo za a yi mata sallah, mun ga yanda ake yin sallar gawa a can baya kai arwalla ko kuma tunda ka san wani ya mutu ma tunda kahin ka tafi wajen janaiza yi arwallaka yi arwallaka mun gani baya irin falalar da ake wato sama ma mamaci idan aka samu masu tauhidi suka yi mishi sallah to nan kuma he ka mana falalar da kai karan kanka zaka samu in ka mishi sallah in ka mishi sallah za a baka lada kamar dutsen Uhud wai ladan kai ma gawa sallah ne idan kuma karaka za a baka kamar kwatankwacin shi so biyu kwatankwacin shi so biyu za a baka na lada kina wannan falala ce wadda take wato mai girma kai gaugawa idan ka ji an ce wani ya mutu i gaugawa ko ba he ka san shi ba i gaugawa ka je a raka ka da shi kuma abin da ya shahi wato yi mishi sallah kuma ka yi mishi sallah da in ka duba irin Makka da Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da masallacin Makka harami duk bayan sallah zaka ji an ce salatu alal amwat zaka ji an ce a tsaya amma gawa sallah kai daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan akwai wani din daki da aka yi can gaba da wajen liman gaba da wajen liman nan ake sanyo gawawaki sai a lokaci guda amma wajen gawa bakwai sallah amma gawa goma in zamanin haji ne wataran kika an taba samun ranar da aka ma wajen gawa wajen 50 sallah wataran amma gawa 20 wataran 10 wataran 5 yanzu masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya ayi sallah baka ji ba an ce amma gawa sallah da wuya sallah azhar la'asar magriba isha'i dan ana salamce ya ma ka sani kayin ka kabarta nafila kai ka tsaya an yi ma sallah gawa sallah to kan ka wuce ka ci gaba da nafila kan nan ana yi da sallah kuna dan istighfarin ku zaka ji ladan ya ce assalatu alal amwat sai ku tashi liman yayi kabbara Allahu akbar ayi kabbara ayi kabbara wataran ka saba har tsaya kake kana jira yace eh dai in babu gawa kuma ba wanda ce nan za ma sallah yayi kai nafilinka ka tayar ka to so ake ya zamanto ana musai ka ringa halarta dan ka samu wannan falala ta abin da ya shahi wato wannan lada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata mana kina a cikin hadisin nan mun abin da zan mu dauka cewa dukan mutumin ya je ya halarci sallar jana'iza yana da lada guda idan ka bi gawan nan aka je aka raka ta aka kai ta aka binne wato kana da lada nawa shine lada wato abin da ya shahi guda biyu qiraati guda biyu afwan ba lada biyu ba qiraati guda biyu shi kuma menene qiraati shine kwatankwacin abin da ya shahi wato dutsen Uhud shi yasa wani hadisi kuma mai tsoratarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in ukhiza min ajrihi kull yawmin qiraatun Annabi ya ce dukan mutumin da ya dauki kare ka dauki kare a gidanka ba karen da yake maka gadi ba misali kana karshen gari akwai ɗan hoshi wanda za su zo maka kana iya daukan kare misali kuma ba a kewaye gidanka ba yake ko kuma wani abu makamancin haka dan ya ringa maka gadi ko kuma yana kiyaye maka dabbobinka ko kuma kare na farauta wannan nau'i guda uku shi kadai shari'a ta bada dama amma sabanin haka nan kawai ka dauki kare kawai kai ga ka a cikin gari gidan naka la'alla duka ka sa mishi mi suna wannan waye barbele ka kewaye daddare ka sa kuba kare kuma ka dauki kare kawai na jin dadi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhiza min ajrihi kull yawmin qiratun aladanka kullun matukar karan nan yana nan ana daukan gwargwadon qirati guda muka ce miye lada qirati kwatankwacin dutsen Uhud to cikin ladanka kullun dalilin karan nan da ka dauka ana daukan kwatankwacin dutsen Uhud kullun wai ba wai yau bane ko kuma a sati ko a shekara kullun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka dauki kare kaga shi ba kai ka ba aljanna zai ba wani wannan ba zai maka amma wanda shari'a ta bada dama karan farauta kai mahwarauci ne karan da kana ka koya mishi yanda yake farauta tunda kare ana koya mishi farauta ka aika shi da sunan Allah ya farauto ba abu wato in ya bi ka'ida wato ka zo ka dauka ka ci ko kuma kare mai kiyaye maka dabbobi zaka gani irin gari ruwa kauyuka wanda ke da kurai ko wani abu dabbobi da kare ake tura su sai zaman to duk wani abin yazo zai taba shi zai su yi komba da shi ko kuma kana can dajin dai ka dauke shi saboda wasu wato ayan ta'adda kenan ka duk karan da ka dauka wannan masani ne malamin kare ne ka ko ka sanar da shi abubuwa amma kawai haka nan ka dauki kare akwai matsala kawai matsala annabi ya ce ukhiza min kulli ajri min ajrihi kulli yawmin qiratun yasa an kana da kare rabu da shi rabu da shi kana cikin gari roki Allah ya kare ka kawai daga wata musiba ko wani abu amma cikin gari me ya kai ka wani daukan kare kai mi da shi to baranta na su turawa wanda ma dai karan abokin su ne kaga mutun yana sumbatar kare kai musulunci wata ai kare yayi lallagi a akushin kaman dauke hadisi yana a kwanan ka kare ya zo ya tsoma baki ya sha ruwa annabi ya ce ka wanke shi so bakwai na harko ka fara ma da kasa yi ka sa kasa ka goge saboda wani mai kurabu ke da kai wato a bakin nan nashi saboda kare yana da bakin shi yake goge wato idan yayi bayan gari to a cikin shi akwai wasu tsutsotsi da wasu mai kurabu wanda idan zaka sa Microsoft yake ko abin dubo wannan baka iya ganin su kuma a cikin halshen shi suke lakiya lokacin da yazo zai sha abin ruwa yanin suka zubo suka tsaya zasu lakumma abin da ya shahi kwanan ka ko wani abin in dai kwanan nan zaka ci gaba da amfani da shi baka je baka yadda shi to ka wanke shi so bakwai to kan kai aiki da shi to amma wani ya dauki kare waya ya ringa sambar da shi inda ke da kai kare ma kai mala'ikun rahama ba su zuwa wani lokaci dan kuikuyo ya shiga gidan annabi mala'ika jibril yake shiga dan kuikuyo ya shiga mala'ika jibril yake shiga yasa harkar kare kawai kawai barka eh kada ka dauke shi kada in kai ba mahwarauci bane ko kuma ba wannan ba yanan dai ku raba hanya wato da abin da ya shahi wato kare kina wannan ma'alli shahidi dai al-qirat wato shi ya kai mu ga wannan hadisin kinan cikin hadisin nan dai yana da falala kamar yanda wato bayani wato ya gabata kinan wannan shine karshen abin da malam ya kawo mana akan abin da ya shahi kitabul janayis hadisan da suka zo wanda bukhari da muslim suka yi ittifaki kamar yanda ya dora sharadin shi a cikin abin da ya shahi littafin janayisa sannan kitabul na gaba shine kitabuz zakka kinan abin da ya shahi wato zakka ina abin da ya shahi zakka ina shine ban sani ba abin da ya shahi zakka da Allah ya zaman to sai darasi na gaba a gurguje dai abin da ya shahi jana'iza tun daga mutun idan ya mutu kamar yanda muke dauka a cikin karatun mu na litafin talkhisu ahkamul jana'iza wannan masallaci kullun ranar Laraba ina insha Allah duka sauran bayanai za su zo wato game da abin da ya shahi tun da mutun bai da lafiya ya zaman to in kai ne kake jiye shi ka dinga lakanta mishi kalma ta la ilaha illallah dan kaga alamun mutuwa ya zo mishi ba haka ba lahiye shi lau dan dai kawai ya danyi wani abu ka zo ka ringa ta mishi la ilaha illallah sai ya ce ko bakin cishin shi kake ko kuma wani abu ya mutu ka wannan a'a kuma ana so a samu mai hankali wanda zai aje shi idan da zai ringa kula da mamaci guda wanda bai da lahiya saboda kada ya zama to wato da ringa gani mishi abubuwa na abin da ya shafi addinin musulunci haka idan ya mutu mun ga yanda ake yin likkahoni likawani za a zo a dora mutum a gawo guda uku marare a yi lufona a lufona Allah yau da kamata mu zo da wannan in tunda mun ga da dan sauran lokaci ko da ce ya wuce ko kuma ranar kahin a yi ranar talata kenan a zo da likawani kenan a gwada yanda ake limke mamaci inda ake ma mamaci da kawai insha Allah ranar talata kenan Allah ya yarda in kuma Allah bai kadarta ba kenan ko rana ya tayo in zan mai karatun na umdatul ahkam sai koda a zo da shi kenan sai a jarraba in kuma wa zai kawo mana likka koda guda ɗaya kenan an ka kawo kenan da ɗaya sai a raba ko wai da kai ne za a linke ko ka wasa kai kace kawara ko ka wasa kuma da Ridwan to ala kulli hal kenan dai har yanzu dai tsoro ake a kenan dai har yanzu tsoro muke to Allah don sada abu ne wanda la mahalata sai kowa ya mutu ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu sababin mutuwa ne shine yaya waida wani ya mutu lahiya da wani accident wani rishin lahiya wani kaza wani kaza wani kaza amma mutuwar da ita kadai ce Allah subhanahu wataala ya datar da mu idan insha Allah sati na zama kenan zan mu shiga abin da ya shafi zakka kun kuma wato shawara ta sake kenan kan abin da ya shafi mu tsallaka mu je abin da ya shafi kitabus siyam saboda ganin azumi yana karatawa to tunda in muka yi da zakka azumi zan mu shiga to da Allah ko mu fara azumin in yaso bayan shi sai mu yi zakka kenan dai yanda yanayi ya bada insha Allah da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين